الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna masu godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na Masjidut Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anja Aliyu dake GRA cikin garin Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya majalisi da muke gabatar da karatu kan tarihin Amirul Mu'minin Uthman dan Affan Allah yarda da shi wannan shine majalisi na biyu a wannan yammaci na Alhamis 24 ga watan Safar hijrar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina yana da shekara 1446 wanda yayi daidai da 29 ga watan 8 shekara ta 2024 idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata muna bayani dangane da iyalan gidan Sayyidina Uthman Allah yarda da shi mawallafin wannan littafi da muke karanta tarihin Uthman dan Affan Allah yarda da shi Ali As-Sallabi ya bayyana mana cewar ƴaƴa maza da Sayyidina Uthman ya haifa su tara ne to ya fara bayyano mana waɗannan ƴaƴa nasa ɗaya bayan ɗaya yana taƙaitaccen bayani kansu ya bayyana mana ɗansa na farko wanda ya haifa tare da matarsa ƴar annabi sallallahu alaihi wa sallam Ruqayya shine Abdullahi ya mana bayani game da Abdullahi ya bayyana taƙaitaccen tarihin Abdullahi ɗan Sayyidina Uthman na farko sannan yaje ga ɗansa na biyu wanda shi ma sunansa Abdullahi amma dan a bambance shi da Abdullahi na farko shi sai ake kiransa Abdullahi al-Asghar wato Abdullahi karami to shi ma ya mana taƙaitaccen bayani a kansa sai ya tafi zuwa ga ɗansa na uku Amru shi ma ya mana bayani kansa cikin jerin ƴaƴansa maza to wanda zamu tashi kansa shine ɗansa na hudu a jerin ƴaƴansa maza shine Khalid yace ɗan Sayyidina Uthman na hudu a cikin maza shine Khalid to shi wannan Khalid babu dogon bayani a kansa zai iya yuwa wannan ɗa na Sayyidina Uthman Khalid ya rasu yana ƙarami to sai je ga ɗansa na biyar shine Aban yace wa ummuhu ummu Amr binti Jundub mahaifiyar Aban ita ce ummu Amr alkunyarta kenan ana ce mata ummu Amr binti Jundub wato uwar Amr dan Jundub wannan ita ce mahaifiyar Aban yace kana imaman fil fiqh kenan zai mana dan takaitaccen tarihin dan Sayyidina Uthman na biyar cikin ƴaƴansa maza wanda ake kiransa Aban yace ya kasance jagora ne a bangaren fiqhun addinin musulunci wato ya san fiqhu masanin fiqhu ne shi dan Sayyidina Uthman Aban masanin fiqhu ne yukuna Aba Sa'id ana masa alkunya da Abu Sa'id. Tawalla imratal madinati sab'a sinin fi ahdi Abdul Malik bin Marwan. Shi wannan dan sayyidina Uthman Aban ya jagoranci garin Madina, ma'ana ya zama gwamna na garin Madina. Kenan wannan yana nuna shi har ya girmama, tunda har yayi jagoranci ya zama gwamna na garin Madina lokacin khalifancin Abdul Malik bin Marwan, lokacin da Abdul Malik bin Marwan yake khalifa, yake amirul mu'minin. To a wannan lokaci dan sayyidina Uthman Aban shine gwamna na garin Madina, ya jagoranci garin Madina tsawon shekaru 7. Sami'a Zaid ibn Thabit lahu ahadith qalila, ya ji hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga gurin Zaid ibn Thabit. Aban dan Uthman ya dauki hadisai daga gurin Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit kuma mun san yana cikin sahabban manzon Allah, masana alqur'ani. Wannan yake nuna mana kenan Aban dan Uthman tabi'i ne, tunda ya rayu da sahabbai kuma yayi riwayar hadisai daga gurin wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama. Daga cikin hadisan da yayi riwaya akwai hadisin da ya rawaito daga mahaifinsa Uthman dan Affan, Allah ya dade shi, yake cewa ya ji mahaifinsa Uthman yana bada labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man qala fi awwali yawmihi wa laylatihi bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim lam yadhurruhu dhalika al-yawma shay'un aw tilka al-layla. Wannan hadisi Aban dan Uthman ya rawaito daga mahaifinsa Uthman dan Affan. Shi kuma Uthman dan Affan ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man qala fi awwal yawmihi aw lailati, duk wanda ya faɗi wannan addu'a da zamu zo mu karanta ta a farkon wunin sa ko kuma a farkon daren sa, ya faɗi wannan addu'ar bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim, duk wanda ya faɗi wannan a farkon wunin sa lam yadurruhu dhalika al-yawma shay'un, a wannan wunin nasa ba abin da zai cutar da shi har yayi yammaci. Duk wanda ya faɗi wannan addu'ar fa a farkon wunin sa, to gabaki dayan wunin nasa tun daga farkon sa har ƙarshen sa ba wani abu da zai cutar da shi. Haka zalika, wanda ya faɗi wannan addu'a yayi ta a ƙarshen wunin sa da yamma kenan, to daren sa gaba daya tun daga farkon daren har gari ya waye ba abin da zai cutar da shi. Wannan manzon Allah ne ya faɗi wannan sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi cikin sunan dinsa da sanadi wanda yake ingantacce. Ma'anar hadisin shine bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama', da sunan Allah wanda da wannan sunan nasa babu wani abu da ya isa ya cutar da bawa a sararin samaniya yake ko kuma a ban ƙasa. Kenan duk wani mahaluki da ka sani, duk wata halitta da ka sani da take tattare da sharri, sawa'un cikin mutane ne ko cikin aljanu ko cikin dabbobi ko cikin tsuntsaye ko cikin ƙwari, duk wani abu mai sharri da ke rayuwa a ban ƙasa ko yake rayuwa a sararin samaniya, to yanzu kana bude wulinka da sunan Allah wanda da wannan sunan nasa ba abin da ya isa ya cutar da kai duk sharrin sa. To annabi ya ce duk wanda ya faɗi wannan addu'a a farkon wuni har yayi yammaci ba abin da zai cutar da shi, zai samu kwaba, zai samu kariya, zai samu garkuwa daga gurin Allah subhanahu wataala. Idan kuma da yamma ya faɗi, to ba abin da zai cutar da shi daransa gaba ɗaya har gari ya waye. Wannan hadisi Aban ɗan Uthman shi ya rawaito hadisin daga mahaifinsa Uthman, lokacin da yake karanta hadisin akwai daga cikin dalibai da suke zaune suke sauraron sa. Bayan ya kammala karanta hadisin, wani cikin dalibai sai ya kura masa ido yana kallon sa, yana kallon Aban bin Uthman. To Aban bin Uthman sai ya gane dalilin da yasa wannan dalibi ya kura min ido yake kallo na. Dalilin kuwa shine, tare da cewa shi bai bayyana masa dalilin ba, amma shi a jikinsa ya fahimci dalilin da yasa wannan dalibi ya kura min ido yake kallo na. Shine shi Aban bin Uthman gefensa daya a shanye yake, yana da shanyayyen gefe. To shi wannan dalibi da ya kura masa ido yake kallon sa, yana mamakin cewar ya aka ya san wannan addu'ar kuma gefensa daya ya shanye. Shine abun yake ba dalibin mamaki. To da ya kula cewar wannan dalibi yana kallon sa, sai mayar wa dalibin martani yace hadisin dai kamar yadda na gaya maka haka yake, kuma babu kokwanto, kuma da gaske ne. In dai mutun ya karanta wannan addu'a da safi har yayi yammaci ba abin da ya isa ya cutar da shi. Haka in mutun ya karanta da yamma, daren sa gaba ɗaya ba abin da ya isa ya cutar da shi, yace kamar yadda na gaya maka haka ne, saboda yazo daga bakin wanda baya ƙarya, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace to amma dalilin da yasa naga ka kura min ido saboda kaga gefe na daya a shanye. Yace to shi kuma wannan zan gaya maka dalili. Ranar da Allah ya kaddara gefe na daya zai shanye, sai na mance ban yi addu'ar ba. Dama idan Allah ya nufi faruwa abu, sai ya kawo sababi da zai sa abun ya faru. To ranar da Allah ya kaddara gefe na daya zai shanye, sai na mance ban yi addu'ar ba, to shi yasa na hadu da wannan larura da kake gani. Amma da nayi da ba zan hadu da ita ba. Ce to wannan shanyewan gefe da kake gani kaddara ce ta Ubangiji da ya kaddara a kaina, kuma ba wai addu'ar ba ta yi min amfani ba ne. A'a, ranan da yake Allah ya kaddara zan hadu da wannan larura ta shanyewar gefe, sai Allah ya hukunta na mance ban yi addu'ar ba, kuma sai na hadu da wannan larura da kake gani. Inji shi Aban dan Uthman, Allah yarda da shi. Yace wa yu'tabaru min fuqaha'il Madina fi zamanihi. Shi wannan dan Uthman, Allah yarda da shi, na biyar cikin jerin ƴaƴansa maza, ana daukar sa a matsayin manya-manyan malaman fiqhu na garin Madina a zamanin sa. Kakenin babban malami ne, masanin addinin musulunci. Wannan shine takaitaccen tarihin wannan da na sayyidina Uthman, na biyar Aban bin Uthman. Waqad tuwfiya sanata 500 ya rasu shekara ta 105. Wannan shine da na sayyidina Uthman na biyar, ko da na sayyidina Uthman na biyar, sai dan sa na shida Umar. Yace wa ummuhu ummu Umar, ummu Amr bint Jundub. Mahaifiyar Umar ita ce ummu Amr bint Jundub, kenan mahaifiyar su daya da shi da Aban, da Umar da Aban mahaifiyar su daya. To shi ma Umar wannan babu dogon bayani a kansa, ba a haka ita wani abu da yake da alaka da tarihin sa ba, shi ma zai iya yuwa ya rasu yana karami. Galibi idan yaro ya zama ya rasu yana karami, zaka tarabba a samu bayani kan tarihin sa ba, amma idan har ya girma za a dauko maka wani abu daga tarihin sa, koda kuwa ba mai yawa bane. Wannan shine dan sayyidina Uthman na shida. To sai dan sa na bakwai Al-Walid, yace wa ummuhu Fatimatu bintul Walid bin Abd Shams bin Al-Mughira Al-Makhdumiyya. Wannan shine dan sayyidina Uthman na nawa, na bakwai, dan sana na bakwai, shi ma babu wani tarihi a kansa, zai iya yuwa shi ma ya rasu yana karami. Sai dan sana takwas wa Sa'id, dan sayyidina Uthman na takwas kenan, Sa'id wa ummu Fatimatu bintul Walid Al-Makhdumiyya, kenan shi mahaifiyarsa daya da Al-Walid, mahaifiyarsa daya da Al-Walid, da Al-Walid da Sa'id mahaifiyarsu daya. To shi wannan akwai dan kadan daga cikin tarihin sa da malamai suka samu. Yace tawalla amra Khurasan
عام 56 ايام معاويه بن ابي سفيان شي wannan dana sayyidina uthman na takwas ya jagoranci garin qurasan ma'ana a matsayin sa na gwamna a shekara ta 56 bayan hijira lokacin jagorancin sayyidina muawiya Allah ya yarda shi to wannan kaɗan daga cikin abin da aka samu dangane da tarihin dan sayyidina uthman na takwas wato sa'id sai dan sa na tara shine abdul malik mahaifiyarsa kuma ita ce ummul banin bintu uyayna bin hisn dama shi kadai ta haifa tare da sayyidina uthman shi abdul malik shi kuma wannan yace mata sagiran ya rasu yana dan kankani ka kenan babu wani abu akan tarihin sa to wadannan sune ƴaƴan sayyidina uthman guda tara maza wanda malaman tarihi suka yi ittifaki akan su babu sabani akan su to amma akwai ƴaƴa waɗanda akwai sabanin malamai cewa ai ya haife su ko kuma bai haife su ba shine aka ce wa yuqalu wasu malaman suna cewa waladat na'ilatu bintul farafisa waladan li uthmana summiya anbasa akwai dan usman da ya haifa da na'ila bintul farafisa zai zama shine dan sa na goma kenan wannan zai nuna mana akwai ra'ayoyi guda biyu na malamai dangane da ƴaƴan sayyidina uthman maza wasu suka ce ƴaƴan sa maza guda tara ne wasu suka ce guda goma ne kenan duk sun yi ittifaki kan tara akan na goma ne aka samu sabani wanda suka ce tara ne basa lissafa wannan na goman cikin jerin ƴaƴansa wanda kuma suka ce goma ne suna lissafa wannan ambasa din cikin jerin ƴaƴan sayyidina Uthman sai zamanto ƴaƴansa maza guda goma na farko akwai Abdullahi na biyu akwai Abdullahi al-Asghar na uku akwai Amru na hudu akwai Khalid na biyar akwai Aban na shida akwai Umar na bakwai akwai Al-Walid na takwas akwai Sa'id na tara akwai Abdul Malik sai kuma na karshe na goma wanda malaman tarihi suka yi sabani akan sa wasu suka ce yana cikin ƴaƴan su suka ce bayya ciki shine ambasa waɗannan sune ƴaƴan sayyidina Uthman maza guda goma sai ce wa amma banatuhu amma ƴaƴan sayyidina Uthman mata fahunna sab'un ƴaƴan sa mata guda bakwai kaga idan ka hada goma da bakwai nawa 17 kenan ƴaƴan sayyidina Uthman dukka 17 maza guda goma mata guda bakwai na farkon su akwai Maryam ƴarsa ta farko cikin jerin ƴaƴan sa mata akwai Maryam mahaifiyarta ita ce ummu Amr binti Jundub ita ummu Amr din nan ta haifi ƴaƴa da yawa tare da sayyidina Uthman har ƴaƴa biyar ta haifa tare da sayyidina Uthman to ita Maryam tana cikin ƴaƴanta jerin ƴaƴanta ita ce ƴar sayyidina Uthman ta fari cikin jerin ƴaƴansa mata sai ƴarsa ta biyu cikin jerin ƴaƴansa mata akwai ummu Sa'id ita kuma mahaifiyarta Fatima bintul Walid sai ƴar sayyidina Uthman ta uku cikin jerin ƴaƴansa mata akwai Aisha mahaifiyarta ita ce Ramlatu bintu Shayba sai ƴar sayyidina Uthman ta hudu cikin jerin ƴaƴansa mata akwai Maryam bintu Uthman Maryam bintu Uthman sai kuma ƴarsa ta biyar cikin jerin ƴaƴansa mata akwai ummul banin ummul banin ummul banin tana cikin jerin ƴaƴan sayyidina Uthman mata sai kuma ƴarsa ta karshe ta bakwai ummu Aban waɗannan sune ƴaƴan sayyidina Uthman mata guda bakwai idan ka hada su da ƴaƴansa maza guda goma sun zama ƴaƴa 17 kenan ƴaƴa 17 Allah ya azurta shi da su wannan abin da ya shafi bayani kan ƴaƴansa kenan sai ce wa amma shaqiqatu Uthmana yanzu za a yi magana kan ƴan uwansa da yake da su wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da kuma wanda uwa ɗaya kawai suka hada su ne zai yi takaitaccen bayaninsa a nan yace wa amma shaqiqatu Uthman amma shaqiqar sayyidina Uthman ma'ana wacce suke uwa ɗaya uba ɗaya da sayyidina Uthman fa hiya Aminatu bintu Affan ita ce Amina ƴar Affan uwa ɗaya uba ɗaya suke da sayyidina Uthman ita ta kwado bayansa faqad amilat mashitatan fil jahiliya, ta kasance tana gyaran kai a zamanin jahiliya, za ta yi wa mata kitso su biyata, za ta musu gyaran kai su biyata. Thumma tazawwajat al-hakam bin kaysan maula hisham bin al-mughira al-makhzumi, to lokacin da ta tasa ta girma sai ta aure al-hakam bin kaysan. Wannan al-hakam bin kaysan din nan yana da tarihi a musulunci, shi yasa anan gurin ya dan mana ishara game da tarihin sa, yace wa asarat sariyatu abdullahi bin jahsh al-hakama bin kaysan, akwai sariya ta Abdullahi dan Hakam da manzon Allah ya tura ta bayan dawowansa garin Madina, bayan ya yi hijira daga Makka ya dawo Madina, ya tura wata sariya cikin saraya da yake turawa. In an ce sariya, ita ce taron mayaka da Annabi ya tura su je su isar masa da wani abu, in ma ko yaki, ko su je su kashe wani, ko su je su tare wani saboda barazana da yake zama wa daular musulunci da musulmai, ko su je su kwace dukiyar wata tawaga dube da barazana da take zama wa daular musulunci da musulmai. Annabi yayi wannan, amma galibi yafi wa mutanen Makka, ba mu kowa yake yi wa ba. Su kuma mutanen Makka, dalilin da yasa Annabi ya mu'amalance su irin wannan mu'amalar, saboda su ma haka suke mu'amalantar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan na farko ke. Sannan na biyu, sun fidda Annabi sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka da shi da sahabbansa, ba bisa zaɓin su ba, ba bisa son ran su ba, alatila suka fidda su, saboda sun tsangwame su, sun hana su su yi ibada cikin Makka a sake, kuma da ƙarshe ma suka yi yunkurin kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah maɗaukakin sarki ya musu umurni su bar Makka su koma Madina. To wannan dalili na biyu kenan da yasa manzon Allah yake musu wannan mu'amala. Dalili na uku, lokacin da suka fidda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka, akwai dukiya da ta zamanto a hannunsu wacce ta sahabban Annabi ne da ya yi hijira tare da su. Sai dalili na hudu, duk da Annabi ya yi hijira ya bar Makka, ba su bar shi ya huta ba, sun yi ta zuwa Madinan suna kokarin yakarsa, suna ta kokarin sai sun ga bayansa. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya bashi tunani da basira da hangen nesa da sanin ya kamata, kuma mutum ne wanda Allah ya bashi baiwa ta sanin siyasa, yaya zai gudanar da al'amura, ya san yadda yake gudanar da al'amura, ya san siyasa, ya san administration. Duk wannan baiwa waki Allah ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To waɗannan mutane tunda yanzu sun zama kalubale gare shi da shi da sahabbansa, sun zama kalubale ga daular da yake so ya kafa ta, wacce za ta zama cibiya ta musulmi, wacce za ta zama cibiya ta musulunci. Idan bai bi hanyoyi na ya taka musu burki ba, to wannan daular da ta taso tana jinjira, ba za su bar ta ta girma ba, ballantana ta yi abin da ya kamata na yaɗa musulunci. To shine Annabi ya gano dabara da zai yi, hanya da zai bi wajen ganin ya dankwafar da wannan daula ta garin Makka ta mushrikai. To shine duk lokacin da ya ji labarin tawagarsu ta kasuwanci, fatakensu sun fito ɗauke da dukiya, sai tura wani sashe na sahabbansu, na sahabbansa, su je su kwace dukiyar, ko kuma mafi karanci ko ba su kwace dukiyar ba, su firgita su ta yadda za a wayi gari, hanyar su ta kasuwanci za ta zamanto babu amana, babu aminci. Wannan sai ya ba su naƙasu a ɓangaren kasuwanci, hakan sai ya haifar musu da rauni ta ɓangaren tattalin arziki. To ko ta wannan ɓangare Annabi ya ci su da yaji. To wannan ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, lokacin da ya dawo Madina, yakan tura wani sashe na sahabbansa, musamman in ya ji labarin fataken Makka sun fito daga Makka za su tafi yankin Sham da nufin yin kasuwanci, ko za su tafi a Habasha, ko za su tafi Yaman da nufin yin kasuwanci, Annabi sai ya tura a je a tare su. To abin da ya faru kenan ga wannan miji na ƴar uwar Sayyidina Uthman, Amina bint Affan, wanda ake kiransa Al-Hakam bin Kaysan, wanda shi kuma hakan sai zama masa alheri. Mijin ƴar uwar Uthman, Amina bint Affan, Al-Hakam bin Kaysan, wannan tawaga da Annabi ya tura ya zama masa alkhairi. A nan gurin ana mana bayani cewa shi mijin ƴar uwar Sayyidina Uthman, Amina bint Affan, wanda ake kiransa Al-Hakam bin Kaysan, wata rana sun fita da kasuwanci, sun fita da dukiyar kasuwanci da shi da wani sashe na mutanen garin Makka, su hudu. Mutanen garin Makka sun wakilta mutane hudu su fita da dukiyarsu su je su musu kasuwanci a ci riba, su dawo musu da wannan dukiya tasu. To shi wannan miji na ƴar uwar Sayyidina Uthman, Al-Hakam bin Kaysan, yana cikin jerin mutanen da aka danka dukiyar a hannunsu, su hudu. Na farko akwai shi Al-Hakam bin Kaysan, na biyu akwai Amr bin Al-Hadrami, na uku akwai Uthman, na hudu akwai Nawfal bin Abdullah bin Al-Mughira. Waɗannan mutane guda hudu suna cikin Qurayshawan garin Makka. Qurayshawan Makka sai suka danka musu dukiyarsu a hannunsu su je su musu kasuwanci. To sai suka fita da dukiyar, da suka je suka yi kasuwanci, suka ci gagarumar riba, suna hanyarsu ta komawa garin Makka, Annabi sai labari ya iske shi cewa waɗannan mutane guda hudu da Quraysha suka ba su dukiya su je su musu kasuwanci, sun yi kasuwancin, sun ci riba gagaruma, kuma suna hanyarsu ta koma Makka. Annabi sai ya tada mutane guda 12 cikin sahabbansa, ya ce su kama hanyarsu su yi ta tafiya. Ya rubuta wasiƙa ya ba su, ya jagorantar da Abdullah ibn Jahash, shine jagoran waɗannan mutane guda 12, shine jagoran su, shine komandan su. Duk abin da za su yi ne da umurninsa, in ya hana su hannu, saboda shine jagoran su. Annabi sai ya rubuta wasiƙa sai ba mu wannan shugabana wannan tawaga na mutum 12 da Annabi ya tura. Annabi ya tura su cikin watan Rajab, a cikin watan Rajab shekara ta 2 bayan hijira, bayan Annabi ya dawo garin Madina da watanni guda 17 kafin ayi yakin Badar. Ya tura mutane 12 ƙarƙashin jagorancin Abdullah ibn Jahash, ya rubuta wasiƙa, bai gaya musu ma ga abin da za su yi ba, kawai ya bada wasiƙar wa shugaban, ya ce kar ka karanta wasiƙata sai bayan kun yi tafiyan kwana 2, sai ka karanta ka ga menene wasiƙar ta ƙunsa, me yasa na fidda ku daga Madina. Su ba su ma san dalilin da yasa Annabi ya fidda su ba, amma dai sun san cewar zai iya yiwuwa yaƙi Annabi zai tura su, ko kuma su je su tare wata tawaga, ko su cimma wata tawaga. To da suka yi tafiya ta kwana 2, sai buɗe wannan wasiƙa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da ya karanta wasiƙar, sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ce masa, idza nazarta fi kitabi hadha, in har ka yi dube zuwa ga wannan wasiƙar tawa, famdi, to ka kama hanyar ka tafi kai da wannan tawaga na mutum 11, shine na 12, hatta tanzila nakhla, har sai ka je wani guri da ake kiransa Nakhla. Nakhla wani guri ne da yake tsakanin garin Makka da Ta'if. To kaga idan mutum ya fito daga Madina sai ya zo Makka, sannan ya kama hanyar Ta'if, to Nakhla tana tsakanin Makka da Ta'if. To Annabi ya ce, in har ka karanta wannan wasiƙar tawa, to kar ka tsaya kai ta tafiya har sai ka isa wani guri da ake kiransa Nakhla. To idan ka isa wannan guri, akwai fatake na kasuwanci na mutan Makka za su zo su wuce ta wannan guri, ka tare su. Annabi ya masa umarni ya tare su. In baka samu daman tare su ba, kai kokarin samu mana labarin su. Wannan shine umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wannan shugaba da ya nada na wannan sariya da ya tura. Sariya kuma kamar yadda muka yi bayani a baya, tawaga ce da manzon Allah ke tura ta, taje ta aiwatar da wani aiki, in ma ko yaki, ko kuma cimma wata tawaga, ko cimma wata al'umma, ko ladabtar da wani, ko kuma kashe wani saboda yayi abin da bai dace ba ko yayi abin da ya cancanci a kashe shi wannan su ake kira sariya shi yasa malamai da suka tashi wajen bambance tsakanin sariya da ghazwa suka ce ghazwa yakin da manzon Allah ya fita shine jagoran yakin sariya kuma yaki ne da manzon Allah bai fita bai tura wani sashe na sahabban sa wannan ita ake kira sariya to wannan sariya ta Abdullah ibn Jahash wannan shine umurnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu wannan sariya din to suna hanyar su ta tafiya mutane biyu daga cikin wannan tawaga ta Abdullah ibn Jahash sai raqumin su ya bata dama suna tafe da raquma guda shida ne raquma guda shida nan mutum biyu suna hawa daya mutum biyu suna hawa daya ba a lokaci daya bane mutum biyu za su hau daya yanzu idan wannan ya hau aka yi tafiyar minti 30 sai ya sauko sai dan uwansa shi ma ya hau kenan dai duk mutum biyu an ba su raqumi guda daya za su na hawa canje canje in wannan ya hau na minti 30 sai sauka sai ba wannan shi ma ya hau na minti 30 ya dan huta shi ma shima an ya dan huta na minti 30 sai sauka ba wannan haka ake yi shi yasa sai suka fita da raquma guda shida to raquma guda shidan nan mutum biyu suna hawa guda daya in wannan ya hau sai ba wannan in wannan ya hau sai ba wannan to biyu daga cikin su sai raqumin su ya bata sai suka fantsama neman wannan raqumi nasu da ya bata shine Sa'ad dan Abi Waqqas da Utbah ibn Ghazwan wadannan su biyu raqumin su ya bata sai suka shiga daji neman raqumi yanzu tawagar mutun sha biyu ya zama saura mutun 10 to shi kuma jagoran wannan tawaga tunda manzon Allah ya ce in har ya karanta wasiƙar sa kar ya tsaya sai ya isa wani guri da ake kiransa Nakhla Nakhla kuma kamar yadda muka yi bayani wani guri ne da ke tsakanin garin Makka da Taif to shi tunda ya karanta wannan wasiƙa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai tsaya ba kawai sai ya kama hanyar sa ya ci gaba da tafiya har sai da ya isa wannan guri da ake kiransa Nakhla sai zama ya bar mutum biyu a baya waɗanda raqumin su ya bata suka fantsama daji neman wannan raqumi nasu to lokacin da ya isa sai ya zamanto tawagar da annabi ya ce ya je samo masa labarin ta ko kuma ya tare ta ita ma an yi kici usgata ta iso tawagar mutum hudu ce fatake hudu amma suna dauke da dukiya mai tarin yawa shi kuma anan da shi da tawagar sa su 10 ne kaga mutum 10 ai sun fi mutum hudu sannan su mutum hudun nan ba su san ana bibiyar su ba to wannan alama ne da yake nuna cewa za su yi nasara akan waɗannan mutane guda hudu fataken Quraishawa da suke dauke da dukiyar mutan Makka to ga nan tawaga ta kasuwanci fatake suna dauke da dukiya mutane hudun nan da muka yi bayanin su Amr ibn al-Hadrami Uthman da Nawfal ibn Abdullah ibn al-Mughira da al-Hakam ibn Kaysar sun zo za su wuce kuma ana cikin watan Rajab dama mun ce a watan Rajab annabi ya tura kuma cikin watan Rajab din suka isa wannan guri da ake kira Nakhla din sun isa ranar 29 ga watan Rajab kaga kenan idan an wayi gari gobe an fita daga watan Rajab to yanzu sai suka shiga tsaka mai wuya me yasa suka shiga tsaka mai wuya an hana yin yaki a cikin watan Rajab saboda yana cikin jerin watanni masu alfarma an hana yin yaki a ciki ba a yaki cikin watanni masu alfarma inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shaharan fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum Allah madaukakin sarki ya bayyana cewar adadin watanni na shekara watanni 12 ne tun lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci sammai da kasai ya sanya watanni na shekara suka zama guda 12 amma a cikin 12 akwai watanni guda hudu masu alfarma minha arba'atun hurum akwai watanni guda hudu wanda suke da daraja a gurin Ubangiji suke da kima a gurin Ubangiji Allah ya ce fala tadlimu fihinna anfusakum to kar ku zalunci kawunanku a cikin waɗannan watanni guda hudu waɗanne ne watannin nan guda hudu manzon Allah ya bayyana mana su a cikin hadisi yace ash-shahru 12 shahara as-sanatu 12 shahara shekara da ka gani watanni 12 ce minha arba'atun hurum a cikin watanni 12 akwai watanni guda hudu masu alfarma thalathun mutawaliyatun watanni masu alfarman nan watanni uku a jere suke dhulqa'da wa dhulhijja wal muharram waɗannan watanni guda uku da suke jere suna cikin watanni hudu masu alfarma annabi sai ce wa rajab mudhar baina jumada wa sha'ban sai wata na hudu cikin watanni masu alfarma shine watan rajab wanda ake jingina shi zuwa ga kabilar mudhar saboda yanda take girmama wannan wata din kenan watanni guda hudu ne cikin watanni 12 na shekara masu alfarma watan dhulqa'da watan dhulhijja watan muharram sai kuma watan rajab waɗannan watanni guda hudu su kansu mutanen makka ba sa yaƙi a ciki saboda girmama watannin to haka zalika su ma musulmai ba sa yaƙi ciki saboda girmama waɗannan watanni kuma ba a kisa a ciki to a nan gurin su sai suka zamanto tsaka mai wuya wannan tawaga ta Abdullahi bin Jahash wannan sariya ta Abdullahi bin Jahash yanzu ga fataken nan sun zo za su wuce yau kuma 29 ne ga watan Rajab shi kuma watan Rajab wata ne mai alfarma wanda ba a yaƙi cikinsa sai suka ga yanzu idan suka ce za su yi yaƙi su kashe waɗannan mutane ko su kwace dukiya gurin waɗannan mutane sun yi abin da bai kamata ba saboda ba a yi a cikin wata mai alfarma idan kuma suka ce za su bari sai gobe gobe an shiga ɗaya ga watan Sha'ban shi watan Sha'ban baya cikin watanni masu alfarma nan kuma waɗannan fataken za su tsere musu har za su shiga cikin garin Makka har za su shiga cikin haramin Makka to anan kuma sun yi asararsu to yanzu ya za su yi su yaƙe su ne a cikin wata mai alfarma ko kuma su bari sai gobe gobe in kuma suka bari sai gobe sun yi asararsu sun sha sun tsallaka sun wuce sun shiga Makka in kuma suka yaƙe su a yau sun yaƙe su a cikin wata mai alfarma to yanzu ya za a yi sai suka yi shawari tsakaninsu sai suka cimma matsaya cewar kawai su yaƙe su to sai suka yi ta harbin waɗannan mutane guda hudu fatake har suka samu suka kashe ɗaya daga cikinsu sun samu sun kashe ɗaya daga cikinsu shine Amr ibn al-Hadrami shi an kashe shi sai aka kama mutane guda biyu da Uthman da Al-Hakam bin Kaysar waɗannan sai aka kama su Naufal shi kuma sai tsere dama ai su hudu ne suke ɗauke da dukiyar mutan Makka to ɗaya an kashe shi an harbe shi da kibiya an kashe shi shine Amr ibn al-Hadrami biyu kuma an kama su aka kama su da dukiyar da suke ɗauke da ita mai tarin yawa ta mutan Makka duka ta shiga hannun Abdullahi bin Jahash da shi da tawagarsa mutum tara su goma kenan ɗaya kuma da ake kiransa Naufal sai ya tsere ya gudu to yanzu wannan abin da ya faru ne a watan Rajab ranar 29 ga watan Rajab suka ɗauko wannan dukiya suka zo da ita garin Madina da waɗannan mutane guda biyu da suka kamo Al-Hakam bin Kaysan wanda shi ne mijin 'yar uwar Sayyidina Uthman wacce suke uwa ɗaya uba ɗaya Amina aka zo da shi garin Madina da shi da Uthman kamammun yaƙi guda biyu da suka zo sai suka ɗau 1/5 ɗaya bisa biyar na wannan dukiya ta kasuwanci dama haka shi ne abin da shari'ar musulunci ta hukunta idan kuka je kuka yi yaƙi an yarje muku ku ɗauki ɗaya bisa biyar na dukiyar da kuka zo da ita sauran 4/5 kuma ku danka wa shugaba to da suka zo sai suka danka manzon Allah kashi 4/5 sai suka ɗau kashi 1/5 sannan suka miƙa waɗannan mutum biyu kamammun yaƙi ga manzon Allah manzon Allah sai bai ji daɗin abin da suka yi ba saboda mutan Makka suna can suna ta cece ku ce a'aha Muhammadu Audu maganar da yake duka ta ƙarya ce yana iƙirarin cewa yana girmama watanni masu alfarma shi mai ɗa'a ne wa Allah shi mai biyayya ne wa Allah gashi kuma ya tura yaransa sun je sun keta hurumin wata mai alfarma sun yi kisa a wata mai alfarma sun kwace dukiya a wata mai alfarma duk maganganun da Muhammadu yake kawai kanzon kurege ne suna ta cece ku ce to manzo Allah kuma abun bai masa dadi ba gashi can mutan makka suna ta maganganu cewa annabi ya keta hurumin wata mai alfarma da shi da sahabbansa saboda a cikin wata mai alfarma an yi kisa a cikin wata mai alfarma an karbe dukiyar mutane suna ta cece ku ce sai yawo ake da maganganun annabi kuma anan ransa ya baci na abun da wannan sariyar ta Abdullah ibn Jahsh ta je tai na kashe wannan mutumi da aka yi Amr ibn al-Hadram da kuma dukiya da aka taho da ita ta kasuwanci ta mutan Makka annabi sai yake karban wannan dukiyar yace ni ban umurce ku ku je ku yi yaki a wata mai alfarma ba yake karbi dukiyar sallallahu alaihi wasallama sannan kuma yake karbi fursunoni guda biyu da aka zo da su kamammun nan guda biyu da aka zo da su to Allah madaukakin sarki sai ya raba gardama sai ya saukar da aya ya wanke waɗannan mutane guda 10 sahabban manzon Allah na abin da suka yi su kuma cece ku ce da mutan Makka suke ta yi Allah ya nuna cewa a maganar da suke bata kan tirba idan suna ikirarin cewar annabi da sahabbansa sun keta hurumin wata mai alfarma to ai su laifin da suka yi ya ninka abinda waɗannan tawaga na annabi suka yi su fa kafircewa Allah suka yi akwai zunubin da yafi kafirci girma a gurin Allah Allah ya saukar da aya yas'alunaka anil shahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl inja Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce yas'alunaka anil shahril harami qitalin fihi suna ta cece ku ce akan yaki a cikin wata mai alfarma suna ta da'awar cewa ka keta hurumin wata mai alfarma sahabbanka da ka tura sun keta hurumin wata mai alfarma saboda an yi kisa a cikin sa an karbe dukiya cikin sa Allah ya ce qul qitalun fihi kabir kace eh yanda suke ta cece ku ce maganar su haka ne yin yaki a wata mai alfarma babban abu ne da ba a so sai dai kuma wasaddun an sabilillahi wa kufrun bi kaucewa tafarkin Allah da kafircewa Allah ya fi girma gurin Allah sama da yaki a wata mai alfarma shine wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah ai su sun yi munanan ayyuka wanda masu girma ne sun ninka waɗannan ninkin ba ninkin su ba su ga laifukan da suka yi ba sun kauce wa tafarkin Allah sun kafirce wa Allah mutane suna cikin garin Makka suna bautawa Allah sun fidda su waɗannan ayyuka da suka yi ai sun fi girma akan yaki cikin wata mai alfarma Allah sai ya dau nauyin mai da martani a madadin waɗannan sahabbai na manzon Allah guda 10 da suka je suka taho da wannan ayari na kasuwanci suka taho da dukiyar mutan Makka cikin wata mai alfarma kuma aka samu kisa a cikin wannan wata sai Allah ya dauki nauyin mayar da martani shi da kansa to anan sai annabi ya karbi wannan dukiya kuma ya karbi waɗannan mutane guda biyu to shi wannan al-Hakam bin Kaysan sai Allah masa gamdakatar sai ya shiga musulunci sai karbi musulunci ita kuma matarsa ƴar uwar sayyidina Uthman tana can garin Makka tana kan shirka kaga shi yanzu wannan ya zama masa alheri tunda kamo shi da aka yi ya sa ya zo ya shiga musulunci a shekara ta biyu to yanzu tunda matarsa tana can ita tana shirka to yanzu sun raba garin su shi da matarsa ita sai ta cigaba da zamanta a garin Makka ƴar uwar sayyidina Uthman Aminatu binta Affan shi kuma ya cigaba da rayuwarsa a garin Madina tunda ya shiga musulunci to Allah dai ya sa ba zai sake zuwa ya hade tare da ita ba a yakin Khandaq yayin shahada yakin Khandaq kuma ya faru a shekara ta 4 bayan hijira kaga shi Allah masa tawfiki duka daga musuluntarsa zuwa shahadarsa bai wuce shekaru 2 zuwa 3 ba kaga sai Allah ya masa tawfiki ya zamanto zai musulunta kafin ya mutu kuma mutuwar tasa ma ta zama kyakkyawar mutuwa saboda shahada yayin to wannan ita ce ƴar uwar Usman wacce take shakikiyar sa wacce suke uwa ɗaya uba ɗaya da sayyidina Uthman Allah ya dada shi anan gurin sai yake mana bayani ce Rubaqiyat Aminatu binta Affan fi Makkata ala shirkiha ita Amina ƴar Affan matar al-Hakam bin Kaysan wanda aka kamo shi a wancan sariya da aka je yazo ya musulunta ita sai ta zauna a shirkarta hatta yawmal fathi har ta musulunta ranan fathu Makka hatta musulunta ranan fatu makka kenan ita ma ta zo ta musulunta yar uwar sayyidina Uthman da ake kiranta Aminatu bint Affan ita ma daga baya ta zo ta musulunta ta karbi musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wasallam haitu aslamat ma'a ummiha wa baqiyati akhawatiha yayin da ta musulunta da ita da mahaifiyarta da sauran ƴan uwanta mata sun karbi musulunci gurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to wannan ita ce ƴar uwarsa wacce suke uwa daya uba daya Allah ya dade ita yace wa amma ikhwatu uthmana min ummihi amma ƴan uwan usman ta gurin uwarsa mahaifiyarsa kenan yana da ƴar uwa wacce suke uwa daya uba daya kuma yana da ƴan uwa wanda uwa daya kai suka hada da su yace wa amma ikhwatu uthmana min ummihi falahu thalathatu ikhwa sayyidina usman yana da ƴan uwa maza guda uku sayyidina usman yana da ƴan uwa maza guda uku na farkon su akwai al-walid bin uqbata bin abi mu'ayd wannan shine na farkon su kenan al-walid bin uqbata bin abi mu'ayd wannan uwar su kai da sayyidina usman amma uba kowa da nasa na biyu akwai umaratu bin uqba na uku akwai khalid bin uqba wannan su uku mazan nan sun hada uwa da sayyidina usman amma uban su daban ita kuma wancan aminatu ta hada uwa da sayyidina usman kuma ta hada uba da sayyidina usman Allah ya dade su gaba daya to wannan shine takaitaccen bayani dangane da ƴan uwan sayyidina Uthman Allah ya dade shi to babin da zamu je na gaba yace makanatuhu fil jahiliya makanatuhu fil jahiliya matsayin sayyidina Uthman a lokacin jahiliya an ce lokacin jahiliya shine gabanin zuwan musulunci wannan zamani da ya faru kafin fara yi wa annabi wahayi ana kiran shi jahiliya zamanin da ya gabaci zuwan musulunci ana kiran shi jahiliya to sayyidina Uthman yana da matsayi Sayyidina Uthman yana da matsayi a lokacin jahiliya gabanin zuwan musulunci kafin a fara yi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wahayi yace kana radiyallahu anhu fi ayyamil jahiliyyati min afdalin nasi fi qaumihi Sayyidina Uthman ya kasance a lokacin jahiliya gabanin zuwan musulunci kenan yana cikin mafi falalan mutane a cikin mutanansa wato ana ganin sa mutun ne mai falala a cikin mutanansa su waye mutanansa Quraishawa fa huwa aridul jah shi mutun ne wanda yake da girma yake da daukaka a cikin Quraishawa fariyun mutun ne mai dukiya Allah ya bashi dukiya mai yawa shadidul haya mutun ne mai tsananin kunya sayyidina Uthman yana da kunya sosai wannan duka zai fito mana da matsayinsa da kimarsa a lokacin jahiliya gabanin zuwan musulunci fa kana qaumuhu yuhibbunahu mutanansa sun kasance suna tsananin son sa wa yuqirunahu kuma suna girmama shi wannan duka yana nuna mana kimarsa gabanin zuwan musulunci lokacin jahiliya kenan soyayyar da mutanansa suke masa wannan zai nuna mana kimarsa ta farko kenan gabanin zuwan musulunci kimarsa ta biyu yadda mutanansa suke girmama shi kimarsa ta uku bai taba sujjada wa gunki ba tunda yake bai taba sujjada gunki ba gashi dai a lokacin ba a fara yi wa annabi wahayi ba ba a zo da addinin musulunci ba amma sayyidina Usman bai taba sujjada wa gunki ba saboda shi a tunaninsa yana ga bai kamata a ce abin da baya ji
baya gani, baya magana, baya motsi, ya rike shi a matsayin abun bautansa ba. Kaga kenan Sayyidina Uthman yana da tataccen tunani. Tabbas mai tataccen tunani ba yadda za a yi ya je yana bautawa abun da baya motsi, abun da baya magana, abun da baya ji, baya gani, ba zai amfanar da kai da komai ba. Idan cuta ta zo ba zai iya tunkuɗe maka ba, balle tunkuɗe wa kansa. To Sayyidina Uthman kimarsa ta uku da yake da ita gabanin zuwa musulunci bai taba sujjada wa gunki ba. Kimarsa ta hudu bai taba aikata aikin alfasha ba, kuma alhali aikin alfasha ya watsu yayi yado cikin al'ummar garin Makka ta Quraishawa. Amma duk da haka Sayyidina Uthman ba za ka ce ga alfasha kwaya daya cikin ayyukan alfasha da suka shahara suka bunkasa cikin garin Makka ka ce ga kwaya daya da Sayyidina Uthman ya taba aikatawa ba, babu wannan tun gabanin zuwan musulunci. Kimarsa ta biyar gabanin zuwan musulunci bai taba shan giya ba, tunda yake a rayuwarsa bai taba shan giya ba. Gashi dai giya sun dauke ta kamar ruwa, yanzu za a kwankwade ta, an jima kadan za a kwankwade ta. To amma Sayyidina Uthman bai taba dandana ta ba, saboda yanda Allah ya masa baiwa ta tatacciyar hankali shine da bakinsa yake cewa yayi za a yi ya dauki giya ya sha, saboda tana tafiyar da hankali, alhali hankali kuma yana cikin mafi girman kyauta da Allah ya yi wa bawa. Yace to ta yaya za a yi ya dauki giya ya sha ta gusar masa da kyautan da Ubangiji ya masa? To sai aka wayi gari bai taba dandana giya a bakinsa ba. Sannan falalarsa ta shida gabanin zuwan musulunci, wake-wake da suka zamanto ruwan dare cikin matasan Larabawa shi baya yi. Galibi akwai wake-wake da Larabawa suke yi, sukan yi wake na alfahari ko su yi wake na soyayya, mutum ya wake masoyiyarsa, ko su yi wake na kushe wata kabila, ko su yi wake na koda kabilarsu, ko aibanta nasabar wani. Wannan duk ya watsu cikin al'ummar Larabawa na garin Makka, Quraishawa. To duka yanda wannan wake ya yi yaɗo ya watsu cikin al'ummar Larabawa, Sayyidina Uthman bai taɓa yin koda kwaya ɗaya ba. Sannan falalarsa ta bakwai gabanin zuwan musulunci, dandali da ake zuwa a halarta na wasa na maza ko maza da mata wanda ake cuɗanya, Sayyidina Uthman bai taɓa halartar dandali ko ɗaya na wasa ba. Kuma a lokacin ba aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Sai falalarsa da yake da ita gabanin zuwan musulunci ta takwas, mutum ne mai kamun kai, mutum ne wanda yake mai kamun kai tunda yake a rayuwarsa bai taba ganin al'aurarsa ba, balle ya ga al'aurar wani. Haka yake faɗi da bakinsa, yace ba ma ganin al'aurarsa ba, bai taba shafan al'aurarsa da hannunsa na dama ba tunda yake a rayuwarsa. Sannan bai taba ga kallon al'aurarsa ba, ballantana ya kalli al'aurar wani. Wannan duk gabanin zuwan musulunci. To falalarsa da za mu karkare a kanta ta ƙarshe, mutum ne wanda ya haɗa duk wata siffa ta yabo da jinjina, duk wata siffa da mutum zai haɗa wacce za ta sa a yabe shi, a jinjina masa, a so shi. Sayyidina Uthman ya haɗa waɗannan siffofi gaba ɗaya. Shi yasa aka wayi gari duk ɗokacin mutan Makka suna son sa, duk ɗokacin mutan Makka Larabawa Quraishawa suna son sa. Shi yasa a nan gurin yace annal mar'atal arabiyya fi asrihi kanat tughanni li tifliha aghniyatan tahmilu taqdiran nasi lahu wa sana'ahum alayhi. Daka tarar mace Balarabiya da take da jinjirinta, a yayin da jinjirin yake mata rigima yake mata kuka, zata na rera waka wakan da take dauke da girmama sayyidina Uthman da yabon sayyidina Uthman da shi take rarrashin danta wato mace Balarabiya in danta ya dame ta da rigima in danta ya dame ta da kuka waƙar da take rerawa wajen rarrashin wannan dan zaka ji waƙan ta kunshi soyayya ga Uthman ta kunshi girmama Uthman waƙar ita ce sautari da dama zaka ji suna yi uhibbuka warrahmani hubba quraishin li Uthman a duk lokacin da yaro ya damu mahaifiyarsa da kuka tana rarrashin sa tana masa rawa sai ka ji tana tarera wannan waka uhibbuka warrahmani hubba quraishin li Uthman ina son ka na rantse da mai rahama irin soyayyar da Quraishawa suke yi wa sayyidina Uthman to waɗannan bayanai duka da suka gabata ƴan uwa suna fito mana da matsayin sayyidina Uthman Allah yarda da shi da falalarsa da kimarsa tun gabanin zuwan musulunci to ya kake tsammani abun zai kasance bayan musulunci ya zo kaga sai abun da ya kawo idan ya zama ya siffanta da waɗannan siffofi gabanin musulunci yazo to kaga kenan bayan zuwan musulunci siffofin da zai zama ya siffanta da su sun ninka waɗannan ninkin baninkin siffofi na alkhairi siffofi na yabo siffofi wanda suka cancanci a jinjina masa da su to ina ga saboda yanayi na lokaci sai mu dasa aya anan in Allah madaukakin sarki ya kai mu halka ta gaba gabar da zamu je gare ta ita ce musulintar sayyidina Uthman yaya aka yi sayyidina Uthman ya musulunta wani sababi ya sa ya musulunta wace hanya ya biyo musulunta to wannan duka insha Allah in Allah madaukakin sarki ya kai mu mako na gaba duk zamu duba waɗannan abubuwan da muka karanta waɗanda suke dadai Allah madaukakin sarki ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته